Wata kotu a kasar India ta yanke ma wani tauraron dan wasan kasar mai suna Salman Khan hukuncin zuwa gidan kaso na shekaru 5 saboda banka da wani mutumi da yake dake tafiya kan titi wanda kuma yayi sanadiyar mutuwarsa. Ga wani matashi mai suna Isyaku Yaro dake wata jami'a a India.
Sunana Isyaku Yaro daga Lynch University, Jaipur, wato Rajasthan kenan, India. An kama shi ne da shan barasa a wato cikin mota yana driving da kuma bige wani mutumi da ke tafiya a kasa. Shi dan wasan ya gwada cewa shi da driver din shi ne tare da driver din shi ne kuma driver din shi ne wannan laifi. Passenger in charge of court yau ne aka yanke mai hukuncin.
Wato mai tuka motar ne yayi bankan ba ma shi Salman Khan din ba?
Eh, shi driver din su ne ke tuki, amma kotu ta ce su za a gansu da sun yi considering dan wasan kenan. Wato Salman Khan kenan.
To ya ƴan garin musamman matasa ke ɗauka wannan hukuncin da aka yanke wa Salman Khan?
Eh, to gaskiya wasu suna duna bakin cikin su ga yanayin abin, musamman don duba yanayin shekarun da aka ja ana yin wannan, tun da hatsarin ya faru ne tun 2002 kuma yanzu aka kusan shekaru 13 kenan. So wasu sun gwada ɓacin ran su akan faruwar abin.
To Malam Isyaku, kai me zaka ce game da wannan hukuncin da aka yanke wa Salman Khan duk da cewa tauraro ne a kasar?
Eh, to gaskiya hakan dai yana nuna wannan sosai, kuma suna kusan gwada cewa lalle suna da ƙarfi wajen hukunci da hukunta manyan su, kuma duk wanda ya za a hukunta shi.